الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 25 ga watan Zulqa'ada hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 28 ga watan 7 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da tambaya daya da fadakarwa guda dan uwa ke cewa yaji wasu da dama idan mutum zai tafi haji sai su bashi sakon cewa idan ka je ka gaida mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene hukuncin haka to ka san da cewa masu fadar haka tsantsar jahilai ne an gane ku jahilci ne ya kai su zuwa ba da wannan sako inda a ce suna da sani da fahimta na addini to da wannan sako ba za su bada shi ba waqafallahu almu'minina alqital kana gida a zaune zaka tura gaisuwarka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya isar masa da wannan gaisuwa da ka masa duk inda kake a fadin duniya shi ya fada mana a cikin hadisi ingantacce yake cewa la taj'alu qabri idan sai yace wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haythu ma kuntum aw kama qala manzon Allah yake cewa kar ku mai da kabari na idi ma'ana ku ringa kai kawo domin ziyara ta yana daga cikin maida kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idi mutun ya kayyade wani lokaci yace duk lokaci kaza sai yaje ya ziyarci kabarin sa to wannan ka maida shi idi maimakon lada sai dai zinubi domin ka saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali wanda zai ce duk yini na Allah bayan asuba sai na ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama misali ga wanda ke zauna a Madina ko yace duk bayan kwana biyu sai na ziyarci kabarin sa ko kuma duk sati sai na je na ziyarci kabarin sa ko kuma duk wata sai na ziyarci kabarin sa ko wani yace duk shekara sai na je na ziyarci kabarin sa to in kai haka ka mai da wannan kabari na shi ka aikata haram dan haka magabatan kwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin su Ibnu Umar suna zauna a birnin Madina ba sa kai kawo game da ziyarar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai in sun yi bulaguro sun dawo to sukan je su ziyarci kabarin sa dan haka yace la taj'alu qabri idan kar ku mai da kabari na idi sai yace wasallu alayya ku yi min salati sai yace fa inna salatakum tablughuni haythu ma kuntum domin salatin ku na cin mun duk inda kuke a fadin duniya dan haka shi ya fada mana a cikin hadisi ingantacce duk wanda ya masa salati da sallama to Ubangiji ta'ala sai ya isar masa da wannan salati da sallama cewa wani dan wani ya masa salati sai Allah ya sanar da manzon shi. Don haka maganar cewa in an je a gaida maka shi wannan jahilci ne, kana nan inda kake zaka tura masa wannan gaisuwa kuma Ubangiji ta'ala zai isar masa. Duk lokacin da ka masa salati da sallama sai Allah ya isar masa da wannan gaisuwa da ka masa da wannan salati da kai. Don haka abu ne wanda in ka koma a cikin littattafai na addini kwata-kwata babu shi, abu ne kawai jahilai suka kirkira shi. Musamman mutanen mu takaru, in kana maka in zaka je Madina sai ka je ana baka sako, in ka je ka gaida mu manzon Allah, to shine anan ma abubuwan duk suka yada shi a cikin irin kasashen mu. Har ma wani wai ya kulle wata kasa wai ko wata tsakuwa wai sai ya baka, wai in ka je wai ka jefa wai a cikin shubbak din, ma'ana wannan yar taga ta kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wai in kai haka wai wani in ka kwashi wannan kasa aka je aka jefa, duk yanda za a yi kai ma sai Allah ya kaddara maka ka je ka ziyarce shi. Ka je ka gani ina kai ina kusantar wannan taga balantana ma ka samu damar cewa jefa wata kasa ko wata tsakuwa. An gane ku? Don haka kai masa salati kai masa sallama duk inda kake, wannan Allah zai isar masa da wannan gaisuwa, kuma za ka zamanto ka fi kusaci da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga mazauni a ranar kiyama. Domin duk wanda ya fi yawaita masa salati da sallama to ya fi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ranar kiyama. Don haka wannan salati da sallama da muke masa gaisuwa ce ta musamman, kuma Ubangiji ta'ala yakan dawo masa da rayuwarsa ya sanar da shi da wannan salati da muka masa. Faɗakarwanmu shine kar mu manta muna je cikin ɗaya daga cikin watanni hudu masu alhurma, domin muna cikin watan Zulqa'ada, kuma nan da 'yan kwanuka kaɗan wata na Zulhijja zai kama, wanda shi ma yana daga cikin watanni hudu masu alhurma a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa, inna iddata shuhuri inda Allahi suna ashara shaharan fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ardu minha arba'atun hurum al-aya. A ranar da Allah ya halicci sammai da ƙasai ya halicci watanni 12, waɗannan watanni 12 daga cikinsu Allah ya ware hudu ya ba su alhurma, ya darjanta su, ya kimanta su, ya ɗaukaka su akan sauran watannin gaba ɗaya. To don haka idan kana so ka gane wauta da jahilci na wanda ya wadatu da alqur'ani cewa baya buƙatar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ka tambaye shi ya bayyana maka wani watanni ne hudu masu alhurma. Dole sai an dawo cikin sunna za a gane su. Manzon Allah ya ambata mana su, ya bayyana mana yake cewa salasun mutawaliyat uku, manzon Allah ya ce a jira suke suna bibiyar juna, shine Zulqa'ada, Zulhijja, Al-Muharram. Na hudun manzon Allah ya ce baina Jumada wa Sha'ban, yana tsakanin watan Jumada al-akhira da watan Sha'ban kenan, shine watan Rajab. To don haka wannan kuma hikima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shine mahaliccin dukkan halittu, kuma shine yake fifita wata halitta tashi akan wata, kamar yanda ya faɗa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktar, Ubangijinka shike halittar halittu kuma shike zabar halitta daga cikin halittunsa ya fifita ta. Kamar yanda a cikin watanni 12 Allah ya zabi watanni hudu ya fifita su akan sauran watanni, haka a cikin halittunsa ya zabi 'ya'yan Adam ya fifita su, a cikin 'ya'yan Adam din Allah ya ware wasu ya fifita su ya darjanta su, domin a cikin jinsi na 'ya'yan Adam wanda suka fi kowa daraja su ne annabawan Allah. A cikin annabawan Allah ya ware wasu ya fifita su ya darjanta su, su ne manzanni. a cikin manzannin Allah ya ware wasu biyar ya fifita su sune ake kiran su ulul azmi minar rusul annabi Nuh da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa da cikamakin manzanni manzanmu manzan rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan biyar din sune Allah ya fifita su akan annabawa da manzanni gaba daya a cikin biyar din Allah ya dada tankadewa ya rauraye ya zabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya darjanta shi haka in ka koma a fili a fadin kasa gaba daya Allah ya zabo wasu wurare ya fifita su sune masallatai a masallatan gaba daya kuma Allah ya fifita Ka'aba to dan haka anan abinda muke so mu gane cewa waɗannan watanni Allah ne ya zabe su ya darjanta su kuma lokaci ne wanda yake wato na kwasar ganima mausim ne kenan lokaci ne wanda yake bai dace ba a ce mumini mai hankali mai tunani mai tsinkayen nesa wato yayi sakaki ba tare da yari banci irin wannan zamunan domin shi wannan wata da zai kama watan Zulhijja kwanuka goma na farko kwanuka ne waɗanda suke masu daraja masu matsayi a gun Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin abin da ke nuna darajar waɗannan kwanuka Ubangiji subhanahu wa ta'ala rantsuwa ya yi da su a cikin suratul fajr kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa wal fajr sai ya ce walayalin ashir Ubangiji ta'ala ya ce ina rantsuwa da darare goma malaman tafsir irin su Ibn Abbas suka ce abinda ake nihi sune al-ayyamul ashr kwanuka goma na farkon Zulhijja kwanuka goma na farkon Zulhijja don haka yana daga cikin abinda ke nuna fifikon waɗannan kwanuka goma na farkon Zulhijja hadisin da ke cikin Sahihul Bukhari Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min ayyamil ashr Manzo Allah yake cewa babu wasu kwanuka agun Allah subhanahu wata'ala babu wasu kwanuka wanda aiki na gari yafi soyuwa agun Allah subhanahu wata'ala sama da kwanuka goma na farkon Zulhijja sahabbai da suka ji wannan fada daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka tambaye shi sai suka ce walal shahadu fi sabilillah ya manzon Allah koda shahadi domin daukaka addinin Allah bai kai matsayin aikata aiki nagari a cikin kwanuka goma na farkon Zulhijja ala walal shahadu fi sabilillah manzo Allah yace wallahi ko yaki domin daukaka addinin Allah bai kai matsayin aikata aiki nagari a cikin kwanuka goma na farkon Zulhijja manzo Allah sai istisna yayi togaciya yace illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika bi shay manzo Allah yace sai dai mutumin da ya fita fagen daga da ransa da dukiyarsa bai dawo da komai ba shi kadai ne zai yi daidai da mutumin da ya aikata aiki nagari a cikin kwanuka goma na farkon Zulhijja to dan haka wannan hadisi yana nuna mana cewa waɗannan kwanuka goma na farkon Zulhijja ya dace ga mumini yayi kokari ya rayar da su da ayyuka na ibada kamar yadda yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana isharar cewa mu yawaita a cikin wannan kwanuka shine ambaton Allah subhanahu wata'ala kamar yadda yake cikin wata riwaya da yace ma min ayyami al'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min ayyami al'ashr sai yace fa aksiru fihinna at-takbira wat-tahlila wat-tahmid aw kama qala manzon Allah yace ku yawaita kabbara da hailala da hamdala ma'ana ku yawaita ambaton Allah subhanahu wata'ala a cikin waɗannan kwanuka don haka Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ya fassara mana fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul hajji li yashhadu manafi'a lahu wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Sai yace al ayyamul ma'lumat, sai yace al ayyamul ashr min zilhijja. Yace al ayyamul ma'lumat, wanda Allah yace mu yawaita ambatansa a cikin waɗannan kwanuka sanannu, sai yace su ne kwanuka goma na farkon zilhijja. Kaga anan ishara ne Allah yake mana cewa mu yawaita ambatansa a cikin waɗannan kwanuka. To dan haka yana daga cikin ibadu wanda ake so a rayar da waɗannan kwanuka goma na farkon zilhijja, wato shine yawaita ambatan Allah. Yawaita ambatan Allah shine kenan fadar cewa Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, haka ake yawaitawa kenan. Shi kuma kamar yadda malamai suka yi bayani dangane da siga ta shi zikirin kenan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, siga ta farko kenan. Ta biyu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, bambancin ta farko da ta biyu a ƙarshe ka dada kabira. Na uku shine Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Siga ta hudu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bambancin ta uku da ta hudu, ta uku kenan farko kabbara biyu tsakiya kabbara biyu, na hudu kenan farko kabbara uku tsakiya kabbara uku. To da duk abin da yayi kama da haka na ambatan Allah subhanahu wataala, shine abin da ake bukata mu rayar da waɗannan kwanuka goma na farkon zilhijja yinin su da dararen su. Kuma shi wannan zikiri bayyana shi a fili sunna ne, an gane ku, a ringa daga murya ana bayyanar da shi a fili a cikin dukkan halin da kake, kana kwance ko kana zaune ko kana cikin tafiya ko kana cikin wata sana'ar ka, cikin wasu aikace-aikace. Kamar yadda waɗanda suka rawaito mana hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, da Abdullahi dan Umar Allah ya yadda da su, idan waɗannan kwanuka goma na farkon zilhijja sun kama, har ma sukan shiga kasuwa suna daga muryar su game da irin wannan zikiri. Kasuwa suke shiga suna daga muryar su game da wannan zikiri. Kuma kamar yanda ya tabbata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda daga murya da suke yi game da yin wannan zikiri a waɗannan kwanuka goma na farkon zilhijja, har sai ya kai mina tana gumza, har sai ya kai mina tana gumza, saboda yanda suke daga murya su. Dan haka daga murya game da wannan zikiri sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a waɗannan kwanuka goma na farkon zilhijja. Wannan shine nau'in ibada na farko kenan wanda za a yawaita. Abu na biyu shine yawaita salloli na nafilfili bayan an kiyaye farillai, saboda farkon abinda Allah ya fuso ga bawansa ya kusance shi da shi shine abinda ya farlanta masa. Kayi kokarin kiyaye salloli na farilla, sannan kuma ka biyo baya da salloli waɗanda suke na nafilfili, musamman a cikin waɗannan kwanuka goma na farkon zilhijja, musamman nafilfilin da ake kiransu ar-rawati, wanda suna biye da salloli waɗanda suke na farilla. Raka'a hudu kafin az-zuhr, biyu bayan an gama az-zuhr, biyu bayan magariba a gida in so samu ne, sannan biyu bayan sallar isha suma a gida, sannan kuma biyu gabanin sallar asuba. Raka'a goma sha biyu wanda bayani ya gabata hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sakamakon duk wanda ya lazumci yin raka'a goma sha biyu a tsawon yini da dare waɗannan, to Allah zai gina masa gida na musamman a aljanna. Hudu kafin sallar az-zuhr, kai biyu ka salamce, kai biyu ka salamce. In an gama az-zuhr kai biyu, sannan bayan magariba kai biyu, bayan isha kai biyu, kafin sallar asuba kai biyu, sune ake kiransu raka'atul fajr. Sannan irin su salatu duha, irin su qiyamul layl, to wannan an so mumini yayi kokari ya rayar da waɗannan kwanuka goma na farkon zulhijja game da irin waɗannan nafilin. Sannan abu na uku, mutum ya yawaita sadaka a cikin waɗannan kwanuka, a yawaita sadaka. Sannan abu na hudu, wato shine yawaita azumi. In so samu ne inda dama mutum ya azumce waɗannan kwanuka goma gaba ɗayansu na farkon zulhijja, kenan da zaran watan ya kama, to mutum ya ci gaba da azumi har sai an kai ya azumci rana Arafa. Dalilin da yake tabbatar da azumce waɗannan kwanuka goma na farkon zulhijja shine hadisin Hunayda ibn Khalid daga matarsa, ita kuma daga wata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kara mata yadda, take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a zilhijja wa yawma ashura wa thalathata ayyamin min kulli shahr wa lisnayi wa khamis. Take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana azumce kwanuka tara na farkon zulhijja, kwanuka tara na farkon zulhijja. Tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana azumce su gaba daya. Tace kuma da ranar Ashura, ita ce ranar goma ga watan Al-Muharram. Sannan da kwanuka uku a kowane wata. Tace kuma da Litinin da Alhamis gaba daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana azumce su. Wannan hadisi na cikin sunani Abi Dawud, Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin, haka kuma yana cikin sunanin Nasa'i. Abinda hadisin ke fa'idantar da mu, mustahabbancin azumce kwanuka tara wato na farkon zulhijja. Haka hadisin da muka karanta dazu, hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda, da yake cewa ma min ayyamin ala amalus salihu fihinna ahabu ila Allah min hadhihi al-ayyam ya'ni ayyam al-ashr. Za Allah yace babu wasu kwanuka wanda aiki nagari yafi soyuwa a gun Allah subhanahu wa ta'ala sama da kwanuka goma na farkon zulhijja. Shin azumi baya cikin ayyuka nagari? Bali yana cikin layi na farko. Dan haka wannan hadisi yana ƙara fa'idantar da mu mustahabbancin azumce waɗannan kwanuka tara wato na farkon zulhijja. To sai dai akwai wani hadisi na Aisha Allah ya ƙara mata yadda, wanda hadisin yana cikin Sahihu Muslim. Aisha Allah ya yadda da ita take cewa ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'iman fil ashri qattu. Tace da dai ni dai a karan kaina ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi azumi a cikin kwanuka goma na farkon zulhijja. Aisha ta rawaito wannan hadisi, wanda hadisin yana cikin Sahihu Muslim. Ibn Khuzaima Allah ya ji kansa, bayan ya rawaito wannan hadisi na Ibn Abbas, sai ya yi babi na musamman, sai yake cewa babu zikirin illatin qad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatruku laha ba'dha a'mali at-taqawwu wa in kana yahussu alaiha wa hiya khashyatu an yufrada alaihim dhalika al-fi'l ma'a istihbabihi sallallahu alaihi wasallam ma khuffifa 'ala an-nasi min al-fara'id. Shine yayi babi na musamman, sai ya ambata, yake cewa babi ne wanda ke bayani game da wata illa wadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan bar wasu ayyuka na nafilfili, tare da cewa kuma yana kwadaitar da mu'minai cewa su aikata wannan aiki, amma shi sai ya ki jin tsoron kada shi ya lazumci wannan aiki kuma a farlanta ma jama'a. Domin a kullun abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake so shine abinda zai zamanto yana da sauki akan jama'a. So da yawa aiki na nafila manzon Allah yakan bar shi ya ki, amma sai ya ringa kwadaitar da mu'minai cewa kuyi kaza kuyi kaza kuyi kaza, amma shi baya yi. Rashin yin jin tsoron shi kada ya lazumci wannan aiki, Allah ya farlanta ma bayansa, kuma abin ya zamanto ya tsananta a kansu. Shine Ibn Khuzaimah Allah ya ji kansa sai ya rawaito hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatruku al'amala wa huwa yuhibbu an yaf'alahu khashyata an yustanna bihi fayufrada alaihim. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan bar aiki na nafila kuma yana sanya aikata aiki amma sai ya bar shi jin tsoron kada a yi koyi da shi game da wannan aiki kuma a farlanta ma bai. Wanda wannan hadisi na Aisha Allah ya kara mata yadda yana cikin sahihu Muslim, aiki ne na nafila ga yana sanya aikata aiki amma manzon Allah sai ya ki aikatawa ku mu'minai sai manzon Allah ya fadaitar da ku cewa ku yi. Me yasa shi baya yi jin tsoron kada ya nace akan wannan aiki kuma a farlanta ma jama'a kuma abin ya tsananta a kansa, kamar yanda ya kasance game da tarawihi sallah ta asham. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo cikin masallacinsa ya dan yi kewaye ya shiga yana nafilarsa a cikin wata na Ramadan. Wasu daga cikin sahabbai da suka hango shi suka zo suka kabbara suka bi shi washegari suka ringa yada labari yazo zai yi sallah, jama'a suka taru sun fi na jiya, dare na uku masallaci sai da ya cika, a dare na hudu sai manzon Allah yake fitowa sai yake huduba yake fada ga sahabbansa yace ku san da cewa abinda kuke yi bai koyi ba gare ni, duka na san abinda kuke. Manzon Allah yace wallahi ina jin tsoron abinda ya hana na fito, jin tsoron na nace akan wannan nafilfili a farlanta muku kuma ku kasa kiyayewa. To dan haka shine anan sai al-Imam Nawawi Allah ya ji kansa sai yake cewa qala al-ulama'u malamai sun fada hadha al-hadithu mimma yuhimu karahata sawm al-ashr. Wannan hadisi na Aisha da take cewa ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dai a kwanuka goma na farkon Zulhijja yana azumi, shine malamai suka ce wannan hadisi na Aisha yana daga cikin abinda zai fahimtar da wasu cewa yin azumce kwanuka tar na farkon Zulhijja makaruhi ne. Qalu sai malamai suka ce a'a wa hadha mimma yuta'awwal, suka ce wannan hadisi na Aisha dole a yi masa tawili, an gane ko dole a bashi wata fassara wadda take ta gaba. Suka ce falaysa fi sawmi hadhihi tis'a karahatu, game da azumce kwanuka tara na farkon Zulhijja babu wani karhanci, bal hiya mustahabba istihbaban shadidan, suka ce mustahabi ne azumce waɗannan kwanuka tara na farkon Zulhijja, mustahabbanci wanda yake mai karfi. Suka ce la siyama tasi aminha wa huwa yawmu arafa, balantana ma rana ta tara ga watan Zulhijja domin ita ce rana arafa. Sannan al-Imam Nawawi sai ya ambata wannan hadisi na Ibn Abbas, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min ayyamin ashir. Manzon Allah yace babu wasu kwanuka wanda aiki nagari ya fi soyuwa a gun Allah subhanahu wa ta'ala sama da kwanuka goma na farkon Zulhijja. Al-Imam Nawawi ya zo da wannan hadisi a matsayin kafa hujja akan cewa azumce waɗannan kwanuka tara na farkon Zulhijja sunna ce mai ƙarfi daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kada sai yake cewa fayuta awwalu qawluha lam yasmil ashr, sai amma fadar Aisha Allah ya kara mata yadda tawilin cewa da tace bai azumi a cikin kwanuka goma na farkon Zulhijja, annahu lam yasumhu li arid mardin aw safarin aw ghairihima, manzon Allah bai azumci waɗannan kwanuka tara saboda wani al'amari da yake bujuro ma dan adam, in ma rashin lafiya ko bulaguro ko abin da ya kama da haka. Uzuri na farko kenan, tawili na farko da tace ita bata ga ba ya azumta kenan, abu na farko kenan takan iya yiwa abin da ya hana ya azumci waɗannan kwanuka kamar yadda Aisha bata gani ba, mai yiwa uzuri ne na rashin lafiya ko uzuri na bulaguro ko abin da ya kama da haka. Aw annaha lam tarahu sa'iman fi, ko kuma ita ce a karan kanta bata ganshi ba yana yin azumi a cikin waɗannan kwanuka. Wala yalzamu min zalika adamu siyamihi fi nafsil amr, rashin ganin Aisha wannan baya nuna cewa bibi ba. An gane ku? Dan kai ka ce kai baka gani ba, to ai me yiwa wani ya gani. Kuma Aisha Allah ya kara mata yadda ba ita kadai bace ba matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Matan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya akan su mata tara. Kuma kowace mace kwana ɗaya yake mata. Idan aka zo kan Aisha kafin a zagayo kanta kwana nawa za a yi? Kwana takwas za a yi. Tare da cewa sauda Allah ya kara mata yadda ta hada ma Aisha kwananta akalla a samu kusan sati guda. Kenan rashin cewa ita Aisha bata ganshi ba yana azumi a cikin kwanuka goma na farkon Zulhijja, wannan baya nuna cewa bai yi ba. Kenan in ita bata gani ba to wani ya gani. Haka hadisin da ita Aisha take cewa duk wanda ya ba ku labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin bawali a tsaye tace kar ku gaskata shi. Duk wanda ya ce muku ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yin fitsari a tsaye tace kar ku gaskata shi. Sai ga sahabi shi ya rawaito hadisi, hadisi yana cikin Sahihul Bukhari, yake cewa in taha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam subada ta qaumin fa bada qa'iman. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci ya je jibji na wasu jama'a, manzon Allah yayi bawali a tsaye kuma muka zo masa da ruwa ya wanke a tsaye manzon Allah yayi. Kuma hadisi ne tabbatacce. Kaga anan ita Aisha abinda take bada labari iya sanin ta ne, shi wannan sahabi shi ma iya sanin shi ne, shi a gaban shi manzon Allah yayi fitsarin a tsaye, ita kuma ta ce duk wanda yace manzon Allah yayi fitsari a tsaye kar ku gaskata shi. To dan haka kasancewar ita bata ga ba yana yin azumi, wannan baya nuna cewa bai yi ba. Shine anan al-Imam an-Nawawi sai yake cewa wayadullu ala hadha at-ta'wil, na nuni akan wannan tawili wannan fassara, yace hadisu Hunayda ibn Khalid, hadisin Hunayda ibn Khalid daga matarsa, daga wata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin da ya gabata da tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a zilhijja, tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance na azumce kwanuka tara na farkon zilhijja. Wata ce daga cikin matan shi take bada labarin, kuma hadisi ne tabbatacce na cikin sunan Abi Dawud da sunan Nasa'i. Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin. Shine wani daga cikin magabata yake cewa a cikin Ar-Rawdatun Nadiyya, yake cewa wa adamu ru'yatiha wa ilmiha la yastalzimu al-adab. Kenan rashin ganin Aisha da rashin sanin ta game da cewa yana azumce waɗannan kwanuka tara na farkon Zulhijja, wannan baya nuna cewa baya yi. Dan haka dai a takaice yana daga cikin ibadar da aka sunnanta mana mu yawaita a cikin waɗannan kwanuka shine yin azumi. Kenan in har so samu ne mutum yana da dama, yana da kokari, to ya azumce waɗannan kwanuka tara na farkon Zulhijja. Kenan tun farkon tsayawar watan mutum ya hada da ranar Arafa. In kuma baka da halin da zaka azumce waɗannan kwanuka tara gaba ɗaya, to iya bakin kokarinka, amma kar ka bari ranar tara ga watan Zulhijja ya kubce baka ranar Arafa, domin sakamakon duk wanda ya azumci ranar Arafa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana, Allah ya yi alƙawalin kankare masa zunubai na shekaru biyu, shekara wadda ta wuce kuma da wadda za ta zo a gaba. Hadisin na cikin Sahihu Muslim. An gane ko? Shekaru biyu, shekara wadda ta wuce da kuma shekara wadda za ta zo a gaba. Sannan yana daga cikin abin da ya dace mu yawaita a cikin waɗannan kwanuka, wato shine sadar da zumunta. Sadar da zumunta shine ziyartar duk wasu ƴan uwa waɗanda ke akwai zumunta tsakaninka da su, domin zumunta ibada ce. To yinta na ƙarfafa a cikin waɗannan kwanuka goma na farkon Zulhijja. Sannan yana daga cikin abubuwan da wato aka so a yawaita a cikin waɗannan kwanuka waɗanda suke goma wato na farkon Zulhijja, bayan waɗannan abubuwa hudu da muka biyar da muka zanu. Kenan duk wani aiki wanda yake na ibada wanda ake neman kusaci da shi zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to ana buƙatar mumini ya matsa lamba a cikin waɗannan kwanuka goma na farkon Zulhijja. Kuma ƙarin bayani akan haka duk wanda yake da nihin yin layya to ya tabbata in wannan wata na Zulhijja ya kama haramun ne ya yanke farcin sa ko ya aske gashin sa amma wanda yake da nihin yin layya kamar yanda Ummu Salama Allah ya karamata yadda ta rawaito mana hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassanna shay'an min sha'rihi wa basharatihi aw kama qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan kwanuka goma na farkon Zulhijja sun kama dayan ku yana nihin yin layya manzon Allah yace kada ya taba wani gashin sa ma'ana kar ya aske gashin sa na jiki gashi na kai ko na hamata ko na gaba haramun ne mutun ya aske in dai watan Zulhijja ya kama sannan sai yace wa basharatihi abinda ake nihi wa basharatihi da farcin sa ma'ana kada ya yanke farci to dan haka anan duk wanda ya san yana da nihin yin layya wanda tuntuni ya riga ya tanadi dabbar sa ta layya ko kuma yana da nihin zai sayi dabba yayi layya da ita to wannan bai ya halatta ya yanke farcin sa ko ya aske gashin sa idan watan Zulhijja ya kama amma duk wanda za a yi layya a madadin sa za a yanka masa ba tashi bace ba tashi ta kansa a za a tarar da shi a cikin ladan to wannan shi wannan hukunci bai shahe shi ba kamar yara kankana da mai gida yake saya ya yanka shi da su to anan su yaran ba laifi a yi musu aski ba laifi a yanke musu farci kamar yanda mace mai gida yake yankawa shi da iyalinsa ita ma wannan bai shafe ta ba za ta iya yanke farcin ta za ta iya wato aske wani gashin ta na jiki amma in tana da layyata ta ta kanta to ita ma wannan hukunci ya haukanta sai dai kuma koda tana da layyata ta ta kanta wannan bai shahi ba kitso kitso ba a kiran shi aski ko da gashi ya zuba a wajen sarci kai wannan ba laifi bane ba matsala bane ba kitso ana iya yi ko da tana da layyata ta kanta kenan don haka duk wanda ya san yana da nihin yin layya to yayi kokari a cikin waɗannan kwanuka 4 zuwa 5 domin watan takan iya yuwa yayi na sam takan iya yuwa ya cika kenan mutum yayi kokari ya yanke farcin sa ya aske gashin sa dan kada ya bukatu zuwa haka a cikin waɗannan kwanuka in mutum ya yanke farcin sa ko ya aske gashin sa akan ganganci da gangam to wannan ya saba ma Allah ya saba ma manzon sa tuba ga Allah ya zama wajibi akan sa akan wannan kuskure da yake domin Allah ya yafe masa kuma wannan bai shafi ingancin layyarsa ba in kuma akan jahilci rashin sani ko akan mantuwa mutum ya yanke farcin sa ko ya aske gashin sa to a wannan lokaci wannan kuma babu komai akan sa kuma bai shahi ingancin layyarsa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin wato baban da ke bayani game da wajibcin azumi na Ramadan tare da duk abin da yake da alaka da azumi na hukunce-hukunce mun tsaya ƙarshen hadisi na Abu Sa'id Al-Khudri Allah ya kara masa yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa ma min abdin yasumu yawman fi sabilillahi manzon Allah yake cewa babu bawan da zai azumci daidai da yini daya saboda Allah lafazin fi sabilillahi wasu malamai suka ce anan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake nihi shine jihadi mutum yayi azumi a ci a fagen daga kenan a yaki wanda yake na daukaka addinin Allah tare da cewa malamai suka faɗi cewa lafazin fi sabilillahi anan a ammu minal jihad wato yafi gamewa game da jihadi ma'ana mutum yayi azumi saboda Allah tare da kikkiawar niyya sawa'an a cikin hali ne na jihadi ko hali wanda yake na zaman gida ko ma a wani hali ne kenan a takaice ma min abdin yasumu yawman fi sabilillahi babu bawan da zai azumci daidai da yini daya saboda Allah kenan da kikkiawar niyya illa ba'adallahu illa ba'ada Allah bi zalika al-yawmi wajhahu anil nari 70 kharifa. Face Allah sai ya nisanta fuskar sa gabarun wuta a sababin wannan azumin yini ɗaya da yi tafiyar shekara 70. Idan aka ce kharif shine kaka, da lokacin da ake tsinkar ƴaƴan itace, shi kuma kaka a duk shekara su ɗaya ne yake mai mutuwa. Abinda ake nihi 70 kharifan ay 70 amal, shine yace babu bawan da zai azumci daidai da yini ɗaya saboda Allah, illa ba'ada Allah bi zalika al-yawm wajhahu anil nari 70 kharifa. Face sai Allah ya nisanta fuskar sa gabarun wutar jahannama tafiyar shekara 70 a sababin azumin yini ɗaya tak da yayi saboda Allah. Bayani ya gabata akan wannan hadisi. Wannan hadisi yana fa'idantar da mu game da fadla ta yin azumi. Azumi garkuwa ne tsakanin bawa da wutar jahannama. Azumi ɗaya tak, idan mutum ya tsarkake niyya yayi, to Allah zai nisanta tsakanin shi da wutar jahannama tafiyar shekara 70. Yanzu misali, mutum yayi azumi 10 da kyakkyawar niyya, Allah ya nisanta huskar shi gabarin wutar jahannama tafiyar shekara 700. 70 su 10 nawa? 700. To haka zaka ci gaba da misali. Wanda kar mu manta, bayani ya gabata, akwai hadisi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk mutumin da yayi azumi saboda Allah, Ubangiji ta'ala na sanya wata ganuwa tsakanin shi da wutar jahannama. Manzon Allah ya ce wannan ganuwa fadinta ya kai fadin da ke tsakanin sama da ƙasa, tazarar da take tsakanin sama da ƙasa, gwargwadon yanda Allah zai sanya wani katon rami tsakanin shi da wutar jahannama. Kamar yanda aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi cewa tazarar da take tsakanin sama ta farko da ƙasa tafiyar shekara 500, haka daga sama ta farko zuwa sama ta biyu tafiyar shekara 500. To a takaice, gwalgwadon yanda Allah zai nisanta tsakanin bawa wato da wutar jahannama idan yayi azumi ɗaya, wato saboda Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shine zamu tashi hadisi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. مالم الله يجي كنسا نفدا وان رواية تيتا أبو هريرة الله يقرى مسيدا دقى منزوع الله صلى الله عليه وسلم نفدا من صام رمضان وانزوع الله يجي دوان ليا أزمشي وطان رمضان wanda a wannan gabar zamu fa'idanci halaccin fadar cewa ja'a Ramadan, cewa Ramadan ya zo. An gane ko? Ba sai mun ce ba ja'a shahru Ramadan, ba sai mun ce watan Ramadan ya zo. Kana iya cewa Ramadan ya zo. Wasu malamai sun karhanta a ce Ramadan ya zo sai dai a ce watan Ramadan ya zo. Hujjar su wani hadisi ne, illa kasancewar hadisin bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hadisi ne da'if. Hadisin da yake cewa la taqulu ramadan, sai ce fa inna ramadana min asma'illahi ta'ala walakin qulu shahru ramadan, yace kar ku ce ramadan, domin ramadan suna ne daga cikin sunayen Allah madaukaki, sai dai ku ce shahru ramadan. wannan hadisi bai inganta ba. Don haka anan manzon Allah ya ce mana man sama ramadana, duk wanda ya azumci ramadan. Sharadi na farko manzon Allah sai ya ce imanan, dan ba da gaskiyar cewa Allah ne ya farlanta masa. An gane ku? Kenan imanan dan gaskata cewa Allah ne ya farlanta masa azumtar wannan wata. Sharadi na biyu sai ya ce wa hisaban, kuma dan neman sakamakon lada a kun ubangijinsa. Manzon Allah ya ce gufira lahu ma taqaddama min zambi, za a gafarta masa duk abin da ya gabata na zulminsa. In dai mutum ya azumci wata na Ramadan da wannan niyya guda biyu, abu na farko dan ba da gaskiya cewa Allah ne ya farlanta masa azumtar wannan wata, abu na biyu kuma yayi dan neman lada a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ba dan kar a cewa na baya yi ba. Don haka anan abinda muke so mu gane shi wannan azumi na Ramadan ko kuma duk wata ibada, in za ka aikata, abu na farko ka sanya a cikin zuciyarka cewa abu ne wanda Allah ya shar'anta maka. In na wajibi ne, ka yi ƙudurin cewa Allah ya farlanta maka wannan aiki. Abinda ake so na farko kenan mutum ya tabbatar a cikin zuciyarsa. Abu na biyu, duk abinda za ka aikata na ibada, ka aikata shi da kwaɗayin neman sakamakon lada a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Abu na uku kuma ka yi da daɗin rai, kar ka yi abin kana ƙi, kana ƙyama, ko kuma kana nuna abin ya yi nauyi a kanka. Wannan kwata-kwata bai dace ba, yana daga cikin abin da ke zubar ma bawa lada. Yanzu sau da yawa za ka ga wasu suna samun damuwa idan an ce wata na Ramadan ya gabato, kamar yadda a cikin wannan shekara mutane suke ta kukan cewa azumi za a yi wahala, ga wani zafin rana, ga menene, to wannan duka bai dace ba. Duka bai dace ba. Kuma karkarin ga ganin tsawon kwanukan cewa yanzu kusan wata guda za mu yi muna azumi, karin ga jin nauyin abin a kanka, wannan duka bai dace ba. Ita ibadar Allah abinda ake bukata mumini ya karɓe ta da hannu biyu, ya aikata ta da daɗin rai. Kar ya ga nauyin wannan abu, ya nemi sakamakon lada a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wanda ka ɗauki magabatan ƙwarai ba sa son wannan wata yau, domin wata ne wanda yake na kwasar ganima, wata ne wanda ake lullumka ma bayin Allah ayyukansu, kuma wata ne wanda in ya riga ya wuce to sai baɗi faɗin ga wanda yake da kwanuka. Wanda ga ya hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, abokan juna ne guda biyu. Ɗaya Allah ya masa rasuwa, wanda ɗayan da ya rasu shi kuma ɗayan sai bayan shekara sannan shi ma ya rasu, wani sai ya yi mafarkinsu kiyama ta tashi. Shi wannan wanda ya yi jinkirin mutuwa, wanda ya mutu daga baya, sai da aka zo da shi aka shigar da shi aljanna, sannan aka zo da wancan. Sai ya ringa mamaki, shi wannan na farkon ga ya shahada ce ya samu a fagen daga ya mu, kuma ga ya shi wannan an gabatar da shi akan wannan. Sai yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, yake faɗa masa mafarkin da yi. Manzon Allah sai yake cewa shin yanzu wannan da ya yi jinkirin mutuwa bai azumci wata na Ramadan? Ya ce ya azumta. Shin bai yi sallah kaza da kaza ba? Ya ce ya yi. To ai da wannan ne ya shiga gaban wannan. Don haka abinda ake bukata mutum ya kasance a cikin nishaɗi da walwala da murna game da aikata duk wani aiki na ibada. To don haka anan ya ce duk wanda ya azumci azumi na Ramadan imanan, dan gaskata cewa Allah ne ya farlanta masa, wa hisaban, kuma dan kwaɗayin sakamakon lada a gun Ubangijinsa, gufira lahu ma taqaddama min zambi, manzon Allah ya ce za a gafarta masa duk abin da ya gabata na zunubansa. Sai dai kar mu manta bayani ya gabata ya maimaitu ba sau ɗaya ba sau biyu ba. Ire-iren waɗannan hadisai abinda suke fa'idantarwa, duk wani ƙaramin zunubi da mutum ya aikata to Allah yana kankare masa. Amma su manya-manyan zunubai, wannan dole sai an kyautata tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Abinda ke kankare babban zunubi shine tuba ga Allah. Idan mutum yana cikin gaidi na rayuwa, ko kuma rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da rangwame nashi, in bawa ya same shi da wannan laifi ba tare da ya tuba ba, kamar yadda Allah ya faɗa in tajtani bu kaba'ira ma tunahuna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. A takaice wannan hadisi malam yazo da shi domin nuna mana fadla ta azumi na Ramadan da yanda yake da daukakar matsayi abun Allah subhanahu wata'ala, cewa sababi ne daga cikin sabubba na samun kankarar zunubi. Ko da zunuban bawa sun kai kunhon teku ga yawa, to Ubangiji subhanahu wata'ala zai kankare masa matukar ya azumci Ramadan da waɗannan sharuɗa biyu, gaskata cewa Allah ne ya farlanta masa kuma dan neman sakamakon lada na Ubangijinsa. Hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza jaa ramadan, manzon Allah ya ce idan watan Ramadan wato ya zo, ma'ana idan Ramadan ya kama, manzon Allah ya ce futtihat abwaabul janna, manzon Allah ya ce za a buɗe kofofin aljanna gaba ɗayansu. Da zaran an ce yau watan Ramadan ya kama, to gaba ɗayan kofofin aljanna guda takwas manzon Allah ya ce za a buɗe su. Abu na biyu, manzon Allah ya ce wa ghulliqat abwaabun naar, dukkan kofofin wuta gaba ɗayansu manzon Allah ya ce a ran nan za a kulle su. Wuta kuwa tana da kofa bakwai, kamar yadda Allah ya ambata mana a cikin suratul hijr, laha sab'atu abwa, wuta tana da kofofi guda bakwai. Ita aljanna kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana adadin kofofinta takwas ne. To da zaran wata na Ramadan ya kama, gaba ɗayan kofofin aljanna manzo Allah ya ce za a buɗe su, dukkan kofofi na wuta gaba ɗayan su manzo Allah ya ce za a kulle su. Sai ya ce wasu fidati shayatin, manzo Allah ya ce duk wasu shaytanu akan saka su cikin kukumi a daure su. Lafazin wasuffidat an ciro shi ne daga as-safad, idan aka ce as-safad shine kukumi, in aka ce kukumi ita ce sarka wadda ake hada hannun fursuna zuwa wuya sai a daure, shine ake kira ghul jam'in shi aglal, ko kuma ka ce safad jam'in shi asfal, kamar yadda yake wa akharina muqarranina fil asfal, kamar yadda yake wataral mujrimina yawma idhin muqarranina fil asfad. To shine yace wasuffidati shayatin, manzo Allah yace shaydanu za a sanya su cikin kukumi a daure su. Wannan hadisi ne muttafaqun alai. A wata riwaya manzo Allah yake cewa idan Ramadan ya kama, sai yace futihat abwaabur rahama, akan bude kofofi na jin kan Allah subhanahu wata'ala. A wata riwaya sai yace futihat abwaabus samaa'i, idan Ramadan ya kama akan bude kofofin sama. To wannan riwayu ba su da cin karo da wannan riwaya, saboda su kofofin sama akan bude su domin ayyukan bayi su hauhawa zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala, domin duk wani salihin aiki managarci da bayi suke aikatawa, to aikin yakan tashi ya daukaka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Kamar yadda yace ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u, kalimomi waɗanda suke dadada zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala suke daukaka. Sai yace wal amalu salihu, aiki nagari yarfa'uhu, Ubangiji ta'ala na daukaka shi zuwa gare shi. To akan bude kofofin sama idan watan Ramadan ya kama, domin ayyukan bayi nagari wato ya hauhawa zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala. Riwayar da yake cewa futihat abwaabur rahama, ana bude kofofin rahama ta Ubangiji subhanahu wata'ala, Allah yakan yi haka domin rahama tashi ta sauko ta dindibe bayansa, wanda damar rahama ta Ubangiji subhanahu wata'ala ita ce sababin shiga aljanna, domin bayi ba sa shiga aljanna sai da rahama ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Aikin bawa bai isa ba ya shigar da shi aljanna sai jin kan Allah subhanahu wata'ala. Shi aiki sababi ne na shiga aljanna, amma aikinka bai isa ba ya cancanta maka aljanna sai in ya haɗu da jin kai na Ubangiji subhanahu wata'ala. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a cikin hadisi ingantacce yake cewa saddidu wa qaribu wa abshiru wa alamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi amali. Qalu wala anta ya rasulullah, qala wala ana illa an yatagammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin. Manzon Allah yace ku daidaita, ku dai kwatanta, ma'ana abinda aka ce ku yi ku kwatanta. Manzon Allah yace ku yi sanin cewa babu daidai da mutum ɗaya a cikin ku wanda aikinsa wato zai tsiratar da shi a ranar kiyama. Sahabai suka ce ya rasulullahi, ko kai aikinka bai isa bai tsiratar da kai a ranar kiyama? Manzon Allah yace wala ana, yace wallahi ko ni nayi kaɗan aiki na ya tsiratar da ni a ranar kiyama. Yace illa an yatagammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadli, sai dai idan ubangiji na ya lullube ni da kyautarsa da jin kansa. To dan haka kenan da yace akan bude kofofin rahama dan rahama ta sauko ta lullube bayinsa, wanda wannan rahama ita ce sababin shigar su aljanna. To dan haka a takaice wannan hadisi yana daga cikin hadisan da suke fa'idantar da mu fadula ta azumin Ramadan, ta wata na Ramadan. Don haka kulle kofofin mutar jahannama da daure shaidanu shine sababin abin da yake sa ayyuka na sako suke kankanta a cikin wata na Ramadan, domin daman shaidanu sune suke zuga bayin Allah akan dukkan wasu ayyuka na sako. To duk wani shaidani wanda yake mai tsaurin kai an kama shi an daure shi a cikin wannan wata. To dan haka ayyuka na sako sukan dan wato sukan kankanta, amma ba cewa kwata-kwata ba a ayyuka na sabon Allah, a'a wasu ba sa tashi sabon Allah ma sai cikin wata na Ramadan, wanda wannan yana nuna cewa waɗannan matsiyata ne a ranar kiyama, domin babu wanda ake haramta masa alkhairin wannan wata sai wanda Allah yake ya nuface shi da tabewa. Don haka kasancewar kuma shaidanin ba gaba ɗayansu ba ne ba ake ɗaurewa, waɗanda suke masu tsaurin kai su ne ake ɗaurewa, kamar yadda yake cikin sunan Tirmidhi da sunan Ibn Majah hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, hadisi ne ingantacce. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza kana awwalu laylatin min shahri ramadan, idan farkon dare na watan ramadan ya zo. Kinan wannan yana nuna mana ashe tun farkon watan ramadan ne. Sai yace sufidati shayadin wa maradatul jin, akan daure shaidanu da aljannu waɗanda suke masu tsaurin kai. Kinan duk wasu shaidanu da duk wasu aljannu masu tsaurin kai to a farkon dare na ramadan ake daure su. Manzo Allah yace wa gullikat abwaabun nar, kofofin muta akan kulle su. Falam yuftaha minha babun, daidai da kofa ɗaya ba za a buɗa ba sai ramadan ya wuce. Yace wa futtihat aljanna, wa futtihat abwaabul janna falam yughlaq minha babun, kofofin aljanna gaba ɗaya sai a buɗa su, ba za a kulle wata kofa sai idan ramadan ya wuce. Sai yace wa yunadi munadi, wani mai kira na ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yi kira yana faɗa yana cewa ya bagi alkhairi aqdi, ya kai bawa wanda kake nihin alkhairi gabato ga lokacinsa yayi, wa ya bagi sharri, ya mai neman sharri da mugunta aqsir, ka takaita ma kanka, wannan ba wata bane ba wanda yake na aikata sharri da mugunta. Sai yace walillahi utaqa'u minan nar, walillahi utaqa'u minan nar, ubangiji ta'ala yana da bayi yantattu a cikin wannan wata. Sai yace wazalika kullal layla, wannan kuma a kowane dare ne ubangiji ta'ala yakan zabu wasu daga cikin bayinsa ya yantar da su game da wuta, cewa ya haramta ma wuta cin namansu. Allah ya sa muna daga cikin su. Don haka a takaice dai wannan hadisi kenan yana nuna mana fadula ta watan Ramadan, akan bude kofofin aljanna gaba daya, kofofin wuta gaba ɗayansu akan kulle su, kuma duk wasu shaidanu masu tsaurin kai akan daure su, domin bayin Allah su samu damar zagewa akan ayyuka na ibada. Sannan hadisi na ƙarshe a baban hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sumu li ru'yatihi, manzon Allah yace ku dau azumi domin ganin wata, wa afdiru li ru'yatihi, ku sallace domin ganin wata, kenan in aka ce muku an ga wata, manzon Allah ya ce ku dau azumi. Kuma idan aka ce muku an ga wata na sallah, watan Shawwal, manzon Allah ya ce ku sallaci. Wanda a wannan gaba za mu fa'idanci cewa shi azumi na Ramadan da sallah cewa da duk wasu ayyuka na ibada, wannan ba su da alaka da lissafi wanda yake na kalanda. An gane ko? Ba maganar lissafi na kalanda, kamar yadda malamai suka tabbatar da haka, domin anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya allaka mana, ya rataya mana daukan azumi da aje shi, wato ta hanyar ganin wata. In dai aka ce yau Sha'aban yana 30 ba daya, aka ce an ga wata, to ya zama wajibi akan mu dauka. Kuma in an ce an gani, kuma ya zama wajibi mu azumi. Nan da manzon Allah ya ce su muli rubayati, ku dau azumi domin ganin wata, ba ana nihi cewa in ka ga wata. An gane ku? Domin ganin wata kenan, sawa an kai ne ka gani da idanka, ko kuma labari aka baka cewa an ga wata, to ya zama wajibi ka dau azumi. Sannan haka yace wa afdiruni ru'yati, manzon Allah yace ku aje azumi, ku sallace domin ganin wata. Sai yace fa in ghadiya alaikum, idan wata ya kuya gare ku a sababin girgije ko wani hazo, manzon Allah yace fa akmilu iddata sha'aban 30, ku cike ma watan Sha'aban kididdigar sa kwana 30. Saboda shi wata a musulunce, in ma yayi na san ko ya cike, cikar shi ko shine kwana 30, watan musulunci baya 31. Misali yau in aka wayi gari Sha'aban yana 30 ba daya, muka kalli yamma bayan fadawar rana, bamu ga wata ba a sababin wani hazo ko wani girgije, ko kuma saman ma tana wartsake, muka diba bamu ga wata ba, to anan dole zamu cike ma Sha'aban lissafi kwana 30. Kenan gobe 30 daidai jibu dole mu tashi da azumi. Hadisi ne muttafaqun alayhi, lafazin na al-Imam al-Bukhari. A wata riwaya ta al-Imam Muslim sai yace fa in gumma alaykum, manzon Allah yace idan aka lullube muku samaniya, ma'ana yamma, kuka diba kuka kasa ganin wata a sababin girgije ko wani hazo, manzon Allah yace fa sumu 30 yawman, ku yi azumi 30 daidai. Idan aka ce yau muna da azumi 30 ba daya, girgije ko hazo ya lullube yamma, bamu ga wata ba, kuma bamu samu labarin cewa a wani gari an ga wata, to anan dole zamu cike azumi, dole zamu cike masa kenan, mu yi azumi 30 daidai. Karin bayani akan wannan hadisi insha Allah zai zo a darasi na gaba, nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.